hakanan bokaye ba za su wahalce ba ko ƴan tsibbo saboda ya san Allah. Muna roƙo Allah subhanahu wa ta'ala ka ba mu irin wannan kyaukyawan imani da tawakkali da dogara ga Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala ya ce allazi yaraka hina taqum, ka karanta ko allazi yaraka, shi ubangiji al-azizur rahim din da Allah ya ce ka dogara gare shi shine wannan da yake ganin ka hina taqum, lokacin da kake tsayuwa ila salati zuwa ga sallah, fit tahajjudi a cikin nafilolin dare, wa taqallubaka, sannan Allah yana ganin ka wato a cikin jujjuyawa ka fi arkanin salati a cikin rukunan sallah, sai ruku'i sujuda qa'iman wa qa'iman wa rak'an wa sajidan fi sajidin, wato tare da masu sallah. Kenan Allah yana ganin ka koyaushe, lokacin da kake kai dai kana ibada da lokacin da kake cikin taro cikin jama'a kana ibada almusallina aw taradduduka, ko kuma wasu malamai sun fassara cewa wata kallo baka fi sajidina, ma'ana kai da kawanka fi tasaffuhi ahwalil mutahajjidina, wato wajen binciken halin masallata sahabbanka. Kenan annabi akwai lokacin da sallallahu alaihi wasallama yakan zagaya wato yana binciken muminai bayan Allah yadda suke gudanar da ibada cikin gidajensu. Kama ruya annahu alaihi salam lamma nusiha fardu qiyamil layl, an ruwaito cewa lokacin da aka shahe wato qiyamul layl daga zama farilla, dan yayi zama lokacin da ba a farzanta salloli ba qiyamul layl farilla ne, to da aka shafe tafa tilkal layla, sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zagaya a cikin wannan daren wanda ya biyo bayan shahe wannan hukuncin. Ala buyuti ashabihi, wato ya zagaya gidajen sahabbansa, liyan zura, domin ya duba ya ga mayansu da una abinda suke aikatawa, hirsan ala kasarci ta'atin, domin annabi sallallahu alaihi wasallam yana tsananin kwaɗan ya ga sahabbai ne magoya bayansa suna ɗa'a ga Allah cikakken ɗa'a, suna yawan ibada. Fa wajadaha, ko da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zagaya sai iski gidajen sahabbai, ka buyuti zanabir lahum dandana bi zikrillahi wa tilawa, sai duk gidan da ya biya sai yana jin siza kamar kukan zuma daga ambaton Allah sai karatun alqur'ani, wa hum baina musallin wa talin wa zakirin, ko dai ya iska gida ana sallah, ko ya iska ana karatun alqur'ani, ko ya iska gida ana ambaton Allah. To saboda haka sai Allah ya ce wa taqallubaka fi sajidin, Allah yana ganin ka lokacin da kake zagayawa a gidajen sahabbai kana duba ibadarsu. Wal mawsulu wa ma ba'adahu illatul istihqaqihi qahra adai wa nafar awliyai wa fihi annahu yanbaghi lil imam. Sheikh Abdullahi Allah ya ji kanshi yace mawsuli nan wa ma ba'adahu allazi yaraka dinnan, da abin da ya biyo baya illatul istihqaqihi qahra adai, wannan shi ga gwada cewa Allah ya cancanta wa koyarin jayi makiyansa ya turmuje su, duk wanda suke jayayya da Allah kafirai da mushrikai da mulhidai Allah zai karya su. Wa nasara adaihi, kuma ya cancanta wato ya taimaki masoyansa, wato saboda haka shi yasa aka so aka zo da wannan allazi yaraka hina taqum wa taqallubaka fi sajidin. Wa fihi, a cikin wannan aya annahu yanbaghi, ya gwada cewa ya kamata lil imam, ga shugaba jagoran al'umma, an ya tafaqqada ashabahu, ya rinka bibiya da binciken wato mutane ne fi umuri dini, a cikin al'amarin addinin su yana binciken addinin su a shadda mafi tsananin bincike mai umuri dini, yadda zai bincike su ga al'amarin duniyar su. Wa anna lazuma ta'at, kuma wannan aya tana gwada lalle mutum ya lazimci da'a biyayya ga Allah subhanahu wa ta'ala, huwa sababul fathi, wannan shi ga zama sanadiyar a samu budi wa nasr, da kuma samun taimako alal ada ga makiya Allah, wato wanda yake makiyanku makiyan Allah. Saboda haka wato wannan dai daga cikin fa'idodi da darussan da ake samu karkashin wannan aya kenan. Allah ya saka mu Sheikh Abdullahi, innahu huwa sami. Innahu lalle shi ubangiji subhanahu wa ta'ala mai wa'annan sifofin da anka ambata, huwa samiu, shine mai ji la aqwalika gazantutukanka, al-alim, kuma masani ne bima tanwihi, ga duk abin da kai niyya ya sa abin da ka kudurta cikin zuciyarka. Walamma bayyana anna al-qur'ana la yanbaghi an tunzilahu shayatin, da yake qur'ani nan baya an yi bayanin cewa bai yiwuwa shaidanu su saukar da shi a kada zalika sai aka ƙara ƙarfafa wannan zancen da an bayyana anna muhammadan alaihi salam sai Allah ya mana bayani cewa shi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam la yasluhu nuzul ash-shayatin alaihi wato bai yiwuwa shaidanu su sauka gare shi yanzu suke zo mai da wasu ilimomi li wajahaini akwai abubuwa guda biyu wanda aka dubawa nan wanda cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ba bai da alaka da shaidanu aljannu bai da ba abokin sha'anin su bane al-awwalu na harko annaha la tatanzalu illa ala sharin shaidanu aljanni bai sauka sai ga shaidani dan wane kazzabin makareci mai yawan ƙarya irin boka kama kala kamar da Allah tabaraka wa ta'ala yace hal unabbi'ukum to nan za mu kwana ko to alhamdulillah nan za mu tsaya insha Allah muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala abinda muka karanta bisa ga sawaba Allah ya bamu lada baki daya kuma ya bamu iko aiki da shi amfanar da mu abinda muka yi kuskure Allah ya yi mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين وانا مرنا قري قري سكي ذيك الله يبع مالا الشيخ دكتور محمد عبد الوالي لوكتي ويوشي bawo kara yana zuwa gudanar da wannan karatu Allah ya mai tsawon kafin Allah ya kara mana rayuwar albarka kuma da mu da shi zuriyar mu Allah ya shirye da ita wanda ya kawo kalmi fanci a Sheikhu Abdulrahman Isa Liga shugaban majalisar malamai na malakari mafi namu na Sokoto ke da Zamfara na majalisar komi na dattawa na wannan ƙungiya ta ƙasa baki ɗaya shi ma Allah ya sa kan kama ka kai ibada wata suka kai ta aikin haji Allah ya karɓa Shehu Abdullahi ya wallafa wannan tafsiri Allah ya kubance shi da rahama shaƙiƙinsa Shehu Usman Nurhudi shi ma Allah ya kubance shi da rahama da dai sauran wasu da dai makamansu da addini Allah ya kubance shi da rahama waɗanda ke rubuta ruwan su ne a wuri in an rubuto tambaya za mu ba malami ta sai ya kai da ita rubuti na tv idan ya dawo sai ya zan an karanta ta ina fata an fahimta kuma akwai tambaya guda wanda malami an samu yanzu shi ne wani ya tambaya a kan rasanda cewa menene hukuncin fassarar mafarki domin akwai masu fassarar mawarkai yake shi ne ne hukuncin fassarar mawarkai shi ta kan bayar a kan
makalla bismillah wa sallallahu ala nabiyyi al-karim wannan tambaya gaskiya muhimmiya ce kwarai wannan maganar mafarki da fassara shi wato wani ilimi ne wanda yake kuma Allah ya bayar da shi ga wasu bayi daga cikin bayin shi kuma fassara mahalki yana da tarihi mai tsawo kenan ba sabon abu bane kamar yadda muka sani annabi Yusuf alaihi salam ya yi mahalki inda ya ce inni ra'aytu ahada ashara ko kawkaban wash-shamsa wal-qamar ra'aytum li sajidin mahalki ne yayi cewa ya ga taurari 11 da rana da wata yadda sun duka sun gaishe shi sai babansa ya fassara mahalkin cewa annabi Yusuf zai zama madaukaki kuma akwai ran da saboda daukakan nan yan uwa ne 11 da mahaifansa guda biyu za su zo su yi masa irin gaisuwar da suka saba da ita ta dan dukokai saboda wannan lokaci yana babban mutum saboda haka ya ce kada ka faɗi wannan mahalikin naka a kan 'yan'uwanka kada ka faɗa musu domin za su fahimci fassarar mahalikin nan su kulla maka makirci don halin ɗan adam akwai hasada ɗan uwanka ma sai ka mai hasada to kun ga nan annabi yaquba alaihi salam ya fassara wannan mahalikin kuma ya san abin da yake ni sannan shi kanshi annabi yusuf alaihi salam lokacin yana cikin kurkuku ai akwai abokan kurkukunsa guda biyu da sun kai mahalki a cikin suratul yusuf mun san da wannan kissa to ai annabi yusuf ya fassara masa wannan mawlaki sannan sarki azizu misra yayin mawlaki annabi yusuf ya fassara kuma shi annabi yusuf yana cikin wanda Allah ya sanar da su wato tawilul ahadith fassaran mawlakai yana cikin masu wannan ilimi sannan in muka dawo cikin wannan shari'a ta mu ta musulunci annabi sallallahu alaihi wasallama kamar da sayyida aisha tace abinda aka fara mai da shi a ru'ayyar saliha wato kahin wahayi ya sauka gare shi mahalki yake yi duk abinda ya gane cikin mahalkin nan in gari ya waye sai ya gane ka falqis subah kamar gari ya waye kamar wayo saya shi yasa shi kan shi annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa ar-ru'ya sadiqa min ar-rajul salih juz'un min sitati juz'in min an-nubuwa wato mahalki na gaskiya in mutumin kirki yayi shi to yanki wato 45 ne ko guda kenan yanki guda ne daga cikin yanki 46 na manzanci to sai da aya ta ce wata 6 annabi sallallahu alaihi wasallama yayi ana masa ilhama ana mai wahayin mahalki duk abinda ya gani sai ya bayyana to kun ga in ka raba shekara 23 na manzanci ka ɗebe wata 6 wata 6 nawa ake samu malalon a raba mana shekara 23 ko wace wata 6 nawa aka samu to 46 to kun ga mulki wannan hadisi yana gwada muhimmancin mulki a wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce annabci ya kare da gare shi ba wani wahayi la nabiyya ba'di ba wani ba annabi ba ya gare shi sai ta illa mubashirat sai dai busharar da za a yawa mutane ta hanyar mulki ai ma ilhama ka samu sanin wani abu saboda haka mulki ana fassarar mulki kuma akwai mulki na gaskiya akwai mulki na ƙarya kuma mutane ba mukamin su guda ba suna da bambanci yana yiwuwa mutum biyu su yi mahalki wajen fassara a fassara shi daban-daban saboda yanayin kowane su ba guda ba sannan akwai wata ka'ida a wajen mahalki annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce kana kwanci cikin dare da ka falka ko da ka sai ka yi mahalki sai ka falka ko mahalkin nan mugun mahalki ne to yace kar ka faɗa ma kowa wannan mahalkin canza kwancinka kawai ka yi addu'a ka toha ya karanta addu'ar da za a yi ka toha wajen hauni ba zai fitar da kai ba har abada amma in kai mulki wanda yake abinda alheri ne kana gani alheri ne gare ka to wannan mulkin kana yi fada ma wani domin da fatan alheri ne Allah ya tabbatar da shi gare ka to wasu mutane sun yi ta mulki ana fassara musu zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama wani ya fassara yayin mulki yazo sayyidina Abubakar ya fassara mai sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce to fassara gehe guda daidai take bangare guda kuma ba daidai take ba har sai na baka yace ina son ya san miya na akuskure annabi ya ce a wannan bayanin a bashi domin in annabi yayi wannan bayanin ba zai dadi ga wannan yayin wannan mulkin ba saboda sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya rufe wannan fassara wadda ba a hito da ita ba wata rana Abdullahi dan Zubair sahabi Allah ya yarda da shi wanda yake kun san an samu jayayya tsakanin shi da Sulaiman ibn Abdul Malik ko kuma daular Banu Umayya gaba ɗaya har ma akai masa mubaya'a a Makka ya zan wato basaraki a Makka to jayayyan nan da suke da shi da wannan daula ta Banu Umayya sai wani mawlaki da yayi mawlaki sai ya tura wani ya taya tambayan masa wato Sa'id ibn Musayyab imamu tabi'i ne dinnan wannan da ake cewa imamu tabi'in sai ya tura waje ne ya a tambayo shi sai wanda ya tafi da ya tafi sai ce na yi mahalki ga wata malam mahalkin da ni Sulaiman ibn Abdul Malik khalifa na Banu Umayya na yi mahalkin narin jaye shi na kayar da shi kasa na bankare shi har na daure shi da neman turke hudu ga tsarate sai ce faɗa min dai wanda ya mahalkin ba kai ka yi shi ba in kana son in fassara maka faɗa min wanda ya ce a ni ne ya ce a ba kai kai ba ka dai faɗa min wanda ya yi yace to Abdullahi dan Zubairu na yi wannan mulki yace eh to shikenan yace to abinda an fassara wannan mulkin wato so wannan sarkin wannan halifa Sulaiman dan Abdul Malik shi zai zama sanadiyar kashe shi zai kashe shi sannan cikin zuriyar Sulaiman dan Abdul Malik sai an samu mutum hudu wanda za su fito cikin tsatso ne wanda kowa kowane sai ya zama halifan musulunci ko haka aka yi sayyidu dan Musayyib ya fassara wannan malikin kuma haka abin ya kasance to akwai wani wanda ya maliki shi kuma yayi malikin cikin dare yana hitsari ga hannu ne yana hannu ne hitsari sai zo ya tambaya ga Sufyanu Sauri wanda ɗaya daga cikin mayamayan malaman musulunci kowa ya san Sufyanu Sauri sai ce to ka ji tsoron Allah cikin matanka da haka aure akwai wadda ƴan uwarka sai ka duba ka sake ta ya ko ta ya bincika shi akwai ƴan uwa ta tashan nono ita a fassarar mulkin yana hannu ne hitsari sannan wani ba Allah ya yi mulki bai da lahiya mawadaci ne bai da lahiya sai mulki ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce mai rashin lahiyan gana haka sai ka ci lawala ka sai ka samu lawala sai da gari ya waye sai ta tambaye wani malami ya ce ga mahalukin da ya amma kahin ya sai tambaya sai da ya samu dinari 10,000 ya yi sadaka da su saboda yana da wadatar dukiya sai ta tambaya sai malami ya ce ai ita ce zaituni ce manzo Allah ya ce ka ci domin cikin alkur'ani Allah ya ce shajaratun la sharqiyatin wala garbiya ta ga lawala lawala to kuma sai ta ci ya yi amfani ya yi magani da zaituni kuma sai ya warke wani ya yi mahalki ko da ya halka ya mulki hirgice cewa yana shirin fuska kundukukin Annabi sallallahu alaihi wasallama kaga akwai tashi hankali da gari ya waye sai ta tambaye malami malami yace shi kana da hufi ko baka da hufi yace yana da hufi yace kawo shi sai ka hufi ne ko da ya diba can kasan hufin ne akwai inda an karbuta Muhammadu Rasulullahi to daga cikin fasarorin da ake yi a mulki cewa in mutum ya mulki ya ga Annabi sallallahu alaihi wasallama shi ma yana da fassarori Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wa man ra'ani fil manami faqad ra'ani haqqan fa inna ash-shaytana la yatamassalu bi to sai mutum ya mulki ya ga Annabi sallallahu alaihi wasallama to in mutum ya ganshi cikin sifa mai kyau to shine ya gani kuma in bai da lafiya mulkin nan yana gwada zai samu lafiya zai samu waraka daga rashin lafiya ne in ana bi ne bashi wannan mulki yana nuna za ya samu biyan bashi ibnu sirin shi ya fassara wannan sannan in bai ta yi hajji ba akwai alamar zai ta yi hajji to in mutum ya yi mulki ya ga Annabi sallallahu alaihi wasallam amma ya gane cikin wata siffa wadda ba mai kyawu ba ko cikin tawahi raggoyi ko ka gane baki ko ka gane gurmu to wannan mulkin yana gwada kana da raunin addini kuma akwai alamar bid'a gare ka saboda ka gyara don haka Annabi yana da sallallahu alaihi wasallam yana cikakken sifa da kamannu masu kyawu da hita mai kyawu don haka inda duka yi mulkin sabanin haka to akwai abin da mulkin ne yake nuna to saboda haka yawa musulmi kada yin tsawaita Sheikh Usman dan Fodio ya yi bayanai masu yawa game da mulki a cikin Ihya'us Sunna wal Itimadul Bid'a ya nuna cewa akwai hanyar sunna ga abin da yake mulki akwai hanyar bid'a daga cikin hanyar sunna in mutum ya mulki kada shi watsar da shi gaba ɗaya kuma kada shi dogara gare shi gaba ɗaya a bijiro wannan mulkin ga kitabu wa sunna a yi fassara ta yi fassarawa da ta dace da shari'a balle ma irin mulkan da mutum zai ce ya ga Annabi Annabi ya bashi kaza ko ya ce mai kaza sai ka zo ka bijiro wannan umarnin ko wannan hanin ga Qur'ani da sunna kada ka watsar da shi kana iya ka je ka nemi fassara a fassara maka in mulki ne na alkhairi wannan yana daga cikin hanyar sunna ta Annabi sallallahu alaihi wasallam da wannan na zan iya cewa ya halatta a fassara mulki amma ba kowa zai iya fassara mulki ba baiwa ce bayan ilimin shari'a akwai kuma baiwa da Allah yake ba bayansa sai ya zan wato suna iya fassarar mulkin domin waɗanga fassarori da ake yi kama a ga cikin tabirin ru'aya ko tafsirin ru'aya da tafan fassarar mulki wanda ya mulkin nan ba daidai yake da wanga wanda ya wanga sabon mulki saboda ko da an ce a dabbaka an ga fassara kaza ta mulki cikin litaye kaza don haka duk wanda ya zo da fassara da mulki ne a fassara mai daidai wannan abin ba dole ne ya zan daidai ba saboda haka a kula da wannan muna roƙo Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu
wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu
eh so kamar yadda muka sani kwana goma din nan na Zulhijja suna da girma suna da daraja akwai wani hadisi da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma min ayyamin al'amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min ashr Zulhijja saboda haka wayannan kwanakin Allah yana son a bauta masa ai mai da a cikin saboda haka ayi amfani da su wajen azumi da kuma sadaka da kuma karace-karace da zikirori da sauran da ayyukan alkhairi musamman ma ranar Arfa ta zo Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sunnanta yin azumi ranar Arfa ga wanda ba mahajjaci ba yake na wa'anda suke gida kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sawmu yawma arfa yukaffiru sanataini as-sanata qablahu wa sanata ba'dahu azumi ranar arfa yana karkare laifukan shekara biyu shekarar ta gabace ne arfa da wadda ta biyo baya gare shi saboda haka abin kwadai ne kwarai musulmai su raya wannan sunna kuma su samu wannan falala su samu wannan lada kuma sun yi tarayya da alhazzai wanda yake suna can suna tsayin arfa suna ambaton Allah da girmama Allah da addu'o'i kai ma kai abin da kake iya wanda sun aka sunanta gare ka na azumi ka ci gaba da yin addu'o'i muna da tsananin bukatar addu'o'i a wannan kasa tamu da wannan yanki namu na arewa gaba ɗaya Allah ya karbi addu'o'inmu da mu da alhazanmu Allah ya kuranye mana matsaloli Allah ya mana jagora baki daya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu
wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu malam Allah ya baka sai kuma kamar yadda aka sani ko sa asirin malam na tahowa da aka yi da rannan ne rana arfa kuma rannan ne da sallah ko da aka yi sashi na sama ma'ana na Allah ya kasa yi an yi sallah ran talata ko na raba a hannu wannan hannun ba za a kare ya kamata ma da yawan lokacin da aka tafi shi yana isaniya da yawa da yawa yana yi kakar mai ne mun mutu ne na muhammad da kuma da yawa da kuma
صلوا على النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم العالمين إنك حميد مجيد يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم نرجوك وأن كرت دما لا يمن الله يسقى مسد الخير Allah shi ƙara haska kama malam zukatansa ya ƙara masa basira bisa ga wannan fahimta da karantarwa da yaman Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya shirya masa da zuriyarsa Allah shi ƙara masa lahiya ya Allah muna roƙon ka gafarta mana zunubanmu baki ɗaya ka ba mu aljanna ka firdausi ya Allah muna roƙon ka ka sanya zama lahiya cikin wannan ƙasa ta mu Allah ka tsare mu ka sanya ainihin tsarinka da ɗaukakarka ainihin a hurumin Makka da Madina Allah ƙara musu daraja da ɗaukaka da kwarjini Allah ka tsare mana su ya Allah muna roƙon ka shirya da zuriyar mu ka sanya mata albarka Allah ga harta mahaihin mu baki ɗaya Allah ka sadar da mu tare da su cikin aljanna firdausi ya Allah muna roƙon ka ƴan uwanmu waɗanda suka tafi a aikin haji ubangiji Allah ka sanya hajjin su makabuli ne karɓaɓɓe ne a wajen Allah ya Allah muna roƙon ka karɓi ayyukan mu ga harta mana zunubanmu ka sanya zama lahiya Allah muna da bayan Allah da suka roki addu'a bukatoci daban-daban Allah ka san bukatar kowa Allah ka biya mana bukatunmu baki ɗaya Allah muna da ƴan uwa waɗanda ba su da lahiya, Allah ka ba su lahiya. Suna kwance a asibitoci da gidaje da wurare daban-daban ba su da lahiya, Allah ka ba su lahiya. Masu lahiya Allah ha ƙare su da lahiya waɗanda ba su lahiya, Allah ka ba su lahiya. Allah muna roƙon ka mallam Allah ka mai da shi gida lahiya. Karatun da ya mana Ubangiji Allah ka sanya tasirinsa a cikin zukatanmu ka taimake mu baki ɗaya. Babban malaminmu wanda yake ainihin shi ne yake wannan karatu Ubangiji Allah ka mai sa mu shi lafiya. Ka sanya ibada da ta yi Allah ka sanya karɓaɓa ta baki ɗaya. Allah ka haɗa kan musulmi bisa ga sunnan manzo sallallahu alaihi wasallam. Mu ƙara karanta fatiha mu rufe da salatin annabi sallallahu alaihi wasallam. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.